إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بركة بالصدوة والنوم safiyar da albarka ta alhamus wacce take daidai da goma ga watan Muharram hijira na 1448 kuma ta yi daidai da 25 ga watan 6 miladiya na 2026 abin ci gaba da karatu da muke cikin littafin talakhisu sifatu salatu nabi sallallahu alaihi wasallam alif al-sheikh Muhammad Nasiruddin Albani littafin da yake kawo ya kawo mana takaitaccen yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah kuma ban tabbatar da satin muna cikin gaba ta biyar yana alqira'a karatu a cikin sallah malam ya mana bayani cewa za ka yi addu'ar bude sallah sannan kai ista'aza a'udiyya kenan sannan kuma kai bismillah dukan su wannan ana yin su ne asiri yau zamu tashi da malaci qira'atul fatiha karatun fatiha karanta fatiha a cikin sallah malaci summa yaqra'u suratul fatihati bi tamamiha sannan sai mai sallah sai ya karanta suratul fatiha cikakkiyanta yayi ta cikakke kada ya rage komai malaci wal bal mas wal basmalat minha haka nan jin bismillahir rahmanir rahim yana hada da fatiha kamar yana maka amma ta zaka yi ta ne asiri ko fatiha amma abin da zaka bayyana shine zaka bayyana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin haka yazo a cikin hadisin Anas yace manzon Allah so ya kasance baya bayyana bismillahir rahmanir rahim yana fara karatu shine da alhamdulillahi rabbil alamin malaci wahiya rukunun la tasuhu salatu illa biha karatun fatiha rukuni ce rukuni ne na sallah ba sallah ba ta ingantuwa sai da ita ana idan mutum ya karanta fatiha yayi sallah ba fatiha to wannan sallah ba shi da ita don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la salata liman lam yaqra bi fatihati kitab babu sallah ga duk wanda mai karanta fatihati kitab ba ita ce fatiha to da haka wajibi ne rukuni ne mutum ya karanta fatiha malaci fa yajibu ala al-aajim himzuha wajibi ne akan ajamawa su ne duk wanda ba balarabe ba bahaushe ba ture ba biyarbi inda mutum ba bahaushe bane malaci to dole su masa haddaci babu zancan su ci a to ba yaran bane eh qur'ani dole ne kowa ya haddace a yanda yake larabci ne ba dole kowa sai ya larabci ba yawa amma qur'ani dole kowa ya haddace shi a larabcin sa yau ala rabtan shi dole mutun ya haddace to malai yace dole ne mutun ya haddace suratul fatiha ko da kuma ba larabi bane ba malai yace faman lam yastadi ajza'ahu an yakulu amma ga wanda ba zai iya karanta fatiha ba zai iya ba ta yi misali yanzu mutun ne yayi musulunta yau yayi musulunta zai lokacin sallah yayi sallah kuma ba zai iya haddace ta a wannan lokacin ba to malai yace to ya halatta gare shi ya kulu shi in yazo sallah sai ya ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah sai rinka maimaita wannan zikira sai rinka maimaita wannan zikira haka yanzu sunnatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin Muhammad bin Salih Al-Husaini yake fada a sharhul mumti yake cewa abin da yake wajibi shine mutum ya karanta fatiha idan ba zai iya ba to idan yana da wani abu na alqur'ani ko da bai iya fatiha ba amma idan haddace wasu in sururi zai da su kullu wallahu da sauransu to shikenan sai karanta wannan da mun Allah ya ce fuqara'u ma tayassara min alqur'an to sai karanta yayin sallah in ba wata sura da ya iya to shikenan sai a koya masa wannan tasbihin yari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah shi yace shi ma in ba zai iya wannan tasbihin ba yayin ta yi wannan tasbihin ma yi kasa yi to in ba zai iya ba to zai yi sallah a haka sai sallah haka kawai ruku'u ya sujjada ba tare da ya karanta komai ba kuma sallar su tayi domin hali ne na larura akan cewa ba zai iya ba mala ce wa sunnatu fi qira'atiha abin da yake sunna a karatun fatiha ayin ya qaba'aha ayatan ayata yini ya rinka yanke ta aya aya ya rinka karatun aya bayan aya in ya karanta aya ya tsaya ya karanta aya ya tsaya ya kifu ala ra'si kulli ayatin ya rinka tsayawa akan dukkan aya ya tsaya sai ya kule ya ce bismillahir rahmanir rahim thumma yakifu yace bismillahir rahmanir rahim sai ya tsaya thumma yakulu sannan sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin thumma yakifu yace alhamdulillahi rabbil alamin sai ya tsaya thumma yakulu arrahmanir rahim shi ma sai ya tsaya yace arrahmanir rahim thumma yakifu thumma yakulu maliki yawmiddin sai ya ce maliki yawmiddin thumma yakifu sai ya tsaya wa haka zai ila akhir haka har ya kai karshen ta wannan shine abinda Ummu Sallama ta rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa manzon Allah ya kasance yana karanta Qur'ani mufassalatan hini yana karantawa aya 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 misali yace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin baya hada misali yace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wala cewa haka za kanat qira'atul nabi sallallahu alaihi wasallam kula kai duka ma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karatu yakifa ala ru'usul aya manzo Allah yana tsayawa akan kawunan aya wala isulha bima ba'daha baya sadar da aya da wacce take bayan ta wa in kanat muta'allaqatun ma'ana ja koda kwa suna da alaka ta ma'ana koda suna alaka ta ma'ana wannan malama kamar shi usaini yace wannan ababi ne istihab ana mustahabbanci ne mustahabi ne sunna ne abin da ake so mutum yayi shine ya karanta qur'ani aya 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 amma ba laifi bane dan ka hade ta da wata aya misali ka da aya biyu ka karanta lokaci guda ya halatta shi wannan a mustahabbanci ne domin aiki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin manzon Allah din ba umarni bane ba to ana daukan sa a matsayin mustahabbanci amma in an samu umarni ya ce ayi to anan kuma to shikenan hukuncin sai ya canja amma idan manzo Allah kawai ga yana yi ba tare da ya umarta ba to wannan abin ana daukar sa matsayin sunna mustahabbiya dan haka ba laifi ko malaman mata masu ko malaman tajwidi ba sun yi wannan magana ya halatta musamman idan ayar tana da alaka da ta gabanta ba malifi bane idan ka hade ta amma abin da yafi mustahabbi sunna shine karanta qur'ani aya aya wannan shi malaci wai juzu qira'atuha maliki wa maliki hakanan ya halatta lokacin da ka zo kana karatun fatiha ka karanta ta da wajen maliki yawmiddin ko kuma ka ce maliki yawmiddin wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman qura'u da su khalaf da yaqub da sauransu sa'asin duk sun rawaito maliki amma sauran qura'u kuma sauran qura'u sun rawaito ta irin su nafi' da maliki maliki yawmiddin dan haka kuwa qira'ar warshi zaka ji ana yi na makarantar Allah zaka ji ana karanta ne sun ka zo kace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin wato in kuma karatun hafsu kake yi wanda ya kanto daga asim to shi kuma sai ka dan ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin mabancin ma'anonin su in ka ce maliki yawmiddin shine mamallakin ranar sakamako mamallaki wanda ya mallaki ranar kiyama sannan in ka kanta da maliki shine ne mulkin ranar alkiyama wannan duka manzon Allah sun ya karanta a haka duk wanda ka karanta yayi wale ce qira'atul muqtadila na'am karatun fatiha ga wanda yake min lima wanda yake min liman shin zai karanta mun je dai liman da mai sallah shi kadai dole su karanta fatiha to shin wanda yake bayan liman shi zai karanta fatiha shi wale ce wajibu 'alal muqtadi an yaqra'aha wara'a al-imam wale ce wajibi ne ga wanda yake min liman ya karanta fatiha a bayan liman fit sirriya a sallar da ake boye karatu wafil jahariya aiban hakanan a sallar da ake bayyana karatu ma zai karanta illam yasma' qira'atul imam amma in baya jin karatun liman
aw sakata hadha ba'da faragihi min hasakata 10 ko kuma liman idan yayi shiru dan shiru kadan bayan ya gama karatun Fatiha li tamakkana fi al-muqtadi min qira'atiha domin ya ba wanda yake bayan shi yake koyi da shi a bayan sa ya bashi damar karanta Fatiha wa in kunna nara anna hadha sukut yace didda muna ganin wannan shirin da liman zai yi lam yathbut bis sunna ya tabbata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba na'am wannan malama sun tattauna sosai akan shin mamu zai karanta Fatiha ko suka ce zai karanta so da umumi nabi manzo Allah da yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi haka malama suka ce maganganu da yawa an yi tun da kan sahabbai sun yi maganganu akan wannan amma abinda da mu takaice abin da yake kulasa da maluma muhakkakai suka tabbatar shine cewa a sallah da ake koyi karatu to wannan mamu da liman da mamu kowa zai karanta Fatiha zai karanta sura idan kana sallah da ake koyi karatu kamar asar ko la'asar to wannan zaka karanta Fatiha da sura cikakkiya kamar kana sallah kai kadai amma a sallar da ake bayyana karatu wannan suka ce idan kana jin karatun liman tiryan kana jin liman to abin da yake shine kai shiru ka saurari karatun liman domin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa idza qira'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turham Allah ce idan ana karanta alqur'ani to fastami'u lahu ku saurara wa ansitu ku yi shiru la'allakum turham domin ku rabauta to wannan shiru da sauraron wannan ya shafa a cikin sallah da wanda ba sallah ba sannan akwai hadisi manzo Allah ya ce fakiratu imam karatun liman to karatun ku na haka abin da yake shine idan kana jin liman to zaka yi shiru ne amma idan baka jin liman saboda nisa ba lafika kuma musulma irin ko ranar juma'a kuna can ba kwa jiyo liman to in kuka yi kabara kaga shiru za ku yi to in kuka yi shiru tunanin ku zai tafi wani wajen to a nan wajen sai ku ma sai ku yi karatu kana nesa da liman baka jiwa me yake ji to shikenan da kai shiru ka ta tunanin duniya to malama sai suka ce a wannan lokacin kai ma sai ka karanta Fatiha da sura zaka yi karatu kamar ka kana sallah kai kadai wannan shi ne na wala ce qira'atu ba'da al-fatihati sai karatun sura da ake yi bayan an yi Fatiha wala ce wa yusunnu an yaqra ba'da fatihati an sunnanta bayan mai sallah ya karanta Fatiha ya kuma karanta suratul ukhra wata sura ta daba eh bayan ka wannan kai an karanta Fatiha kuma to sunna ne shi wannan ba wajibi ne sunna ne mustahabi sai ka dauko wata sura sai ka karanta hatta fi salatul janaza mala ce kai har a sallar janaiza sallah ta gawa in haka wannan mutun zai karanta sura har ita kuma an samu sahabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Abbas an yi sallar gawa da ya sallar gawa da yazo sai ya karanta Fatiha da sura a bayyane ya karanta suratul Fatiha da sura a bayyane bayan ya ida sallah ce na ya haka ne don kusan hakan sunna ne ma'ana yayi karatun ne a bayyane dan mutane su ji san cewa sunna ne karanta Fatiha da sura a cikin sallar jana'iza a cikin sallar jana'iza amma ba wai yana nufin ana karatun sallar jana'iza a bayyana ba yayi ne dan ya koyar da mutane to wannan ya nuna ya halatta malam ce aw ba'du ayatin fi rak'atayn ula ne ko kuma ya karanta wasu ayoyin ba sura cikakke ba amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi shine mafi yawa in ya dauko sura sai ya kai ta karshe ko kuma ya raba ta biyu wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi amma ya halatta ka iya gutsuro wasu ayoyi ka karanta su ba dole sai farkon sura ko karshen sura ko in ka dau sura ka kai karshe duk ba dole bane haka ya gutsuro wasu ayoyi biyu uku hudu ka karanta a cikin sallah mala yace babu lafiya kuma shi wannan karatun sura din bayan Fatiha mala yace ana yin su ne a rak'o'in biyu farko na sallah rak'o'in biyu na farko na sallah mala yace wa yaqulul qira'ata ba'daha ahyana wani lokacin mutum zai yi dogon karatu a cikin sallah zai ja karatun yayi dogon wani lokacin wa yuqassiruha ahyana wani lokacin kuma yayi ta gajera musamman in limami ne kai musamman in kana jin sallah to wani lokacin kai dogon karatu wani lokacin kuma kai gajeren karatu misali kamar yanzu abin da malamin ya karanta mana anan kun ga ya karanta mana suratul baladi a raka'a farko sannan a tabi ya karanta mana iqra to kaga wannan ai gajeren surori ne to wannan irin wannan lokaci sai a ranka irin wannan karatun nan gajeri yawa lokacin kuma sai a yi ta doguwa a karanta irin su amadin da su abasa da aka saba da sauransu ko makamantansu malai ce li'aridun safar don wani abu da ya bijiro yayi gajeren karatu domin wani abu da ya bijiro malai ce kamar tafiya eh manzon Allah sallallahu ya kasance idan yana halin tafiya to yana rage sallami yana rage sallah haka ne yana rage tsayin sallah ba za ka zo kuna matafiya kun tsaya za ku yi sallah ko kun gajero karatu ka rinka farfara karatu a an ka kasaba sunna gaskiya abin da yake a sunna shine sai ka rage kuma karatun ba zai tsayi ba sai ka in gajerun sudori ko wasu ɗan ayyuka da shikenan sai a yi sallah sai ku tafi aw su'ali ko kuma tari wani lokacin da ka zo sallah ko tari kai ya dame ka ko kuma ya dami wani mamu idan ana cikin sallah sai ka ji wani yana ta tari kuma ba tari ne wannan al'ada ba na alama cewa bai da lafiya bai jin daɗi yana ta tari to a wannan lokacin ko da kai ne yin dogon karatu abinda ake so to ka gajarta shi domin ka bashi dama ya huta aw maradun ko rahin lafiya ya rahin lafiya idan ta wannan ko kai ba ka da lafiya ko kuma a cikin mamun ka san wani bashi da lafiya ya rarrafo ne ya zo masallaci ko kai ne ba ka da lafiya to shikenan sai a yi gajeren karatu aw buka'i sabiyin ko kuma kukan yaro idan wani yaro yana kuka a gun wata mata ta zo da yaro don a lokacin manzon Allah mata suna zuwa masallaci to ta zo da yaro yana ta kuka ba nan wajen to manzon Allah ya ce wani lokacin zai zo ne da niyyar yi dogon karatu amma in ya ji irin wannan kukan yaron da ya ce sai ya rage sallar ya takaice ta don ya sakar ma yaro washi ta je ta kula da shi to wannan shi malai ya ce wa takhtalifu alqira'atu bi ikhtilafi as-salawatil salawat malai ya ce karatun sallah yana bambantuwa da bambantuwar sallah فالقراءه في صلاه الفجر اقوال منها في سائر الصلوات الخمس ما لي يجي قراتو الصلاه الصبح يا في تsayi sama da sauran sallolin guda biyar ثم الظهر sannan sai azhar take binta a tsayi ثم العصر sannan sai العصر ثم العشاء sai isha ثم المغرب غالبا sai kuma magriba a mafi yawan lokuta ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah shine sallah asuba yana yin ta doguwa mafiya suka ce yana karanta irin surorin da ko kuma karatun da tsayin su bai wuce daga suratul hujurat zuwa naba'i ba zuwa amma ba wadannan kaga mafi yawa ba sa wuce shafi uku an samu hadisi cewa manzon Allah a sallar asuba ta ranar juma'a yana karanta suratul sajada da suratul insan a raka'a farko sajada a raka'a ta biyu suratul insan kaga suratul sajada ayi shafi bakwai an shafi uku gare take da shi suratul insan kuma shafi biyu to kaga to irin wannan yake yi baya wuce wannan haka nan suratul azhar sallar azhar ita ma yana ta doguwa amma ba ta kaiwa ta asuba shi sannan sai al'asr da maghrib mafi yawa kamar yace al-maghrib galiban kiri mafi yawa a magariba yana yin gajeren karatu ne amma an samu wasu lokutan kadan waɗanda ya danyi dogon karatu an samu wata rana ya karanta suratul duri an samu wata rana ya karanta suratul araf yawa ma wannan kadan ne amma abin da yafi shine yana yin gajeren karatu ne sannan isha kuma sai ta mutawassil shine yana yin tsaka tsakiya ba dogon karatu ba malai ce wal qira'atu fi salatil layli aqwalu min dhalika kulli karatu a sallar dare to duka tafi tsayi sallar dare ana ta mutun yi tsayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Huzaifa a tsayuwa daya ya karanta suratul baqara da Ali Imran da Nasa'i yanzu goma da rabi a tsayuwa daya to Aisha ta ce wani lokacin har kafarsa tana kumbura saboda tsayuwa to ita ana yin ta dogon karatu ne wasunnatu ibalatul qira'atu fi rak'atul ula akthar min thaniya abinda yake sunna kuma shine karatu a raka'a ta farko ta fi tsayi sama da raka'a ta biyu ya raka'a farko tana fi tsayi misali kaga kamar malam ne ya karanta mana suratul baladi to kaga ai a ta farko a ta biyu karanta ke iqra to kaga suratul baladi ta fi iqra yawa to wannan shine malai ce wa an yi ja'al qira'ata fil ukhrayni aqsaru min ulayni kadar nisfu malai ce kuma bai salla ya sai karatun sa arka'o'in biyin karshe su yi kasa sama da arka'o'in biyin farko kadar nisfu gurgudan kamar rabin su misali idan kai minti hudu arka'o'in biyu farko to arka'o'in biyu sai kai minti biyu kuma minti hudu kai a wancan to shine kamar rabi shine malici na malace qira'atul fatihati fi kulli rak'atin na karshen karatun fatiha a duk raka ake yi wasu malaman fikihu suna ganin a in ka samu wata raka dai a cikin sallah kawai kai yayi to shin haka yake malace wata jul qira'atul fatihati fi kulli rak'atin wajibi ne mutum ya karanta fatiha a duk raka a karanta wai sunnu ziyaratu alaiha fi rak'atin ukhrayni aiban ahyana wannan lokacin sunna ne mutum ya kara sura arka'o'in biyun karshen nan abinda muka saba shine rak'o'in biyun farko mutum ya karanta fatiha da sura rak'o'in biyu kuma ya karanta fatiha to amma wani lokacin ya halatta ma da yace ka iya kara sura akan su isu ma na biyan wala yajuzu imalatul imam li qira'ati aksara bi aksara mimma ja'a fi sunna ba halatta liman ya ja dogon karatu ya wuce sama da yanda yazo a sunna kun ga mun Allah mafi yawa baya wuce duk dogon karatun biya wuce shafi uku to mutum yazo mi biya karanta shafi goma yazo guda kenan to wannan ya saba sunna malaci baya halatta limin ya haka fa innahu yashuqu bidhalika ala man kad yakunu wara'ahu domin zai takura ma wanda yake bayan su zai takura yawa zai takura malaci min rajul kabir kaman akwai wani mutum babba da yake da shekaru fi sunni a shekaru wanda tijani yazo masallaci yana daddafawa yazo to kaga in ka ja dogon karatu zai takura aw maribin ko wani mar lafiya wani mar lafiya lallabo idan zo masallaci kai dogon karatu aka takura shi aw ra'atul laharabi ko kuma wata mata ta zo masallacin tana shayar da yaro ta aje hijaba tana sallah to yaro kuma yana calakara kai kuma ka zo ka ja dogon karatu kaga zaka takura wa yaron da uwarsa kuma aw bil haja ko kuma wani da yake da halin bukata wani ne tayi yazo wuce sai ga kuna sallah sai ya shigo yi sallah ya wuce yana da ya nufi wata bukatar kai ka ja dogon karatu to kaga anan shi ma ka takura masa to wannan shi nan za mu tsaya abun da fada dai Allah subhanahu wa ta'ala ba mulada sa abu da kuskure ku gafarta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh